الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقوس قوتاً tara ne tara ga watan Rabi'u Tsani hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wadda ta yi daidai da 4 ga watan 11 shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatu min at-Tarikh na babban malami Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 61 ko haka ne darasi na 61 darasin da ya gabata muna dai cikin bayani akan mabahasi na biyu hadithul kisa to mun tattauna game da ƙarashin wannan aya da ma'anar inna ma yuridu Allahu li yudhhiba ankum ar-rijsa mun ji wace irin irada ce anan akwai irada shar'iyya akwai kuma irada qadariyya to anan kamar yadda muka tattauna darasin da ya gabata wannan aya kalmar irada da tazo tana nufin irada shar'iyya ita kuma irada shar'iyya tana da ma'anar wato so inna ma yuhibbu Allahu kenan shine inna ma yuridu har malai kawo mana wasu ayoyi waɗanda suke dauke da kalmar yuridu ko irada kuma da ana nufin irada shar'iyya cikin suratul nisa irin yuridu Allahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatubu alaykum har zuwa karshen ayoyin da muka karanta to bayan mun tattauna akan haka sannan ya dauki kalmar tsarkakewa ita ma mallan ya yi bayanin ta da kuma irin abin da ta kunsa da kuma nuna cewa Allah madaukakin sarki yana so ya tsarkake mu'minai ne ba iya ainihin wato ahlul baiti ba kadai Allah ta'ala yana so ya tsarkake ainihin wato wato mu'minai sannan idan ya zamto kalmar tsarkakewa tana nufin mutun ya zama ma'asumi to ai Allah ta'ala ya amfani da kalmar tsarkakewa a wurare daban-daban kamar if you gashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhibu ankum rijza shaytan wanda wannan aya tana magana ne akan sahabban da suka je yakin Badar su 310 wani abu to kaga kenan su ma a kiyasin Shi'a da suke cewa Allah ya ce ya tsarkake ahlul baiti da haka sun zama masumai to kenan ahlul badrin su ma sun zama masumai kenan domin su ma Allah ya ce ya tsarkake su to kusan wannan shine muka yi ta ainihin tattaunawa har muka zo kuma kan maganar ayar mubahala da kuma dalilin ainihin wato yin aya wato saukar ayar mubahala din da kuma me ya faru har akai ce za a yi mubahala to bayan nan mun shiga mabahasi na uku shine ayatul wilaya wato aya da ta yake magana akan wilaya wilaya innama waliyu kalmar al-maula to ita ma da ma'anoninta to mun tattauna kusan akan haka inda muka karkare bayani game da karmar wilaya ba tana nuna shugabanci ba ko kalifanci ga sayyidina Ali kuma malam ya kawo raddi akan hakan ta fuskoki da dama to mun kawo gaba ta farko inda suka ce ita kanta wannan aya inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu suka ce wai ta sauka ne akan sayyidina Ali lokacin da sayyidina Ali wato yana salla sai wani almajiri ko mabukaci yazo neman sadaka wajensa ko zakka wai sayyidina Ali yana cikin salla yayi ruku'u sai ya mika masa hannu ya cire akwai zobe a hannunsa ya cire a matsayin sadaka din to sun dauki suka ce wai shine dalilin saukar wannan inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un suka ce sayyidina Ali ake nufi to shine malam ya mayar da raddi akan cewa wannan magana ko wannan aya ba ta sauka bane akan sayyidina Ali sannan kuma ita kanta kissar da suka fassara ayar da ita ko suka fassara dalilin saukar ayar da shi kissa ce wanda ba ta da isnadi ingantacce balma bai tabbata daga sayyidina Ali cewa ya ba da sadakar zina wato zobe yana ruku'u ba sayyidina Ali mawadaci ne ga barin ayabe shi da ƙarya domin abinda Allah ta'ala yayi wa sayyidina Ali na yabo da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa sayyidina Ali na yabo ya ishe shi ba sai an kwaso karere an jingina masa ba sannan ya kawo mana hadithin cewa inna fis salati la shughulan lalle sallah tana da wasu aikace aikace irin nata wanda take banta da shi wanda daga ciki babu maganar cire zobe a cikin sallah to ya za a jingina wa sayyidina Ali yayi haka bayan inna fis salati la shughulan sallah tana da aikace aikace kuma a ciki babu cire zobe a ciki ya za mu yadda a jingina wa wannan sayyidina Ali wannan bayan Allah ya ce qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salati mukhashi'una wanda sayyidina Ali yana cikin manyan manyan masu khushu'i yana cikin jagororin masu khushu'i a cewa yayi sadaka yana yin sallah wanda sadaka wani aiki ne daban sallah wani aiki ne daban yayi hada sallah da sadaka tare da cewa ita sallah babu magana sadaka a cikin ta ina fata an gane suka ce ai kaga zai iya jira wato ya saurara har sai ya idar da sallah in ma sadaka zai bayar sai ya bada sadaka din a dabi'ance kuma zai iya yin haka abinda yafi dacewa mutum ya samu kushuyi a cikin sallar sa gwargwadon yanda zai iya ya kuma jinkirta al'amura irin waɗannan har sai bayan an idar da sallah kusan anan muka tsaya qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala thaniyan yace sannan raddi na biyu annal innal asla fi zakati asalin zakka an yabda'a bihal muzakki mai wanda ya fitar da zakkar ya fara bayar da ita zakkar da zarar ya cire la an yantazira ba wai ya jira ba hatta ya ci ya hu talibu har mai sai mai neman zakkai ya zo wajensa asali shine idan mutum ya cire zakka shi zai nemi talakawa da waɗanda aka ce a ba ya basu ba wai zai fitar da ita ne kuma ya ta kallanta ya ajiye ta har sai masu bukatar ta sun zo sannan ya dauka ya basu ba fa ayyuhuma afdal wanne yafi falala mutum ya cire ya nemi masu ita ya basu shi yafi falala ko ya cire ya tsaya ya ta kallanta har sai masu ita sun zo nema an al-awatu fa ayyuhuma afdalu an tubadira anta bidab'i zakka shine ka gaggauta bayar da zakkan nan shi yafi falala au an tajlisa fi baitika ko kuma kai zamanka a gidanka wa zakatuka indaka alhalin ka fitar da zakka tana wajenka thumma tantazira sannan ka tsaya zaman jira hatta yaduruku alayka albaba har sai talakawa sun zo sun kwankwasa maka kofa su ce sun zo karbar zakka fatu'diyahum zakata amwalika sannan ka dauko zakkar dukiyarka ka basu la shakka annal awwala afdalu ko shakka babu na farkon shi yafi falala ka cire zakka ka nemi ma'abotanta ka mika musu ina fata an gane ya aka jingina wannan kissa zuwa ga sayyidina Ali kenan ya cire zakkar bai bayar ba har sai da mabukacin zakkai ya zo yana cikin sallah kuma sannan ya cire zobe ya mika masa ya cire zobe na zakka a cikin sallah wannan kaga duk ana nuna maka cewa waccan kissa ba ta da tushe bata ma kamaci sayyidina Ali jingina masa irin wannan ba mafhum ثالثا نأكو إن علي رضي الله عنه كان فقيرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتتو أي شيء سيدنا علي وابا أمي كدي بني تن أرأي ورمان زان الله صلى الله عليه وسلم بل لنتنا أشي ياتي رزكا بإبادة إتبا har sai da masu neman ta suka zo shi kuma ya riga ya shiga cikin sallah shine ya miƙa musu ita yana sallah balle wannan ya zama abin yabo gare shi aishi sayyidina ali radiyallahu anhuma kana faqiran fi hayati rasulillah ya kasance ba mai kudi bane a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walidhalika dan haka ne ma kana maharu fatimata bin min aliyin sadakin da nana fatima ali wato sadakin da sayyidina ali ya bawa nana fatima radiyallahu anhuma dir'an silke ne fakat kawai inda yana da kuɗi da anji kuma ai ma mun karanta a farkon karatun mu na wannan littafin yanda aka yi auren sayyidina Ali da nana Fatima ko saboda haka inda yana da kuɗi kaga a ce ina sadaki ka bata sadaki yace bashi da komai annabi yace aina dir'ukal hutamiya ina silkenka ka dauka ka bata a matsayin sadaki da haka sadakin nana Fatima daga sayyidina Ali shine silke ya bata lam yumhirha malan ba dukiya ya bata a matsayin sadaki ba li'annahu lam yakul lahu malun radiyallahu anhu domin sayyidina Ali bashi da kudi radiyallahu anhu arda kana faqiran ya kasance faqiri ne wa mithlu Ali la tajibu alayhi zakatu irin mutun sayyid irin wato mutun irin sayyidina Ali zakka bata wajaba akan sa wa lam tajibu alayhi zakatu fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam zakka bata taba wajaba ba akan sayyidina Ali a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk ana so a nuna maka waccan aya da kissar da aka ce dalilin saukar ayar babu ma hadi kuna fahimtar bayanin ko di yana mana bayani ne akan inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un cewa wannan aya ta sauka ne akan sayyidina Ali duba da kissar da muka karanta cewa ya bawa wani sadaka yana sallah yana ruku'u to shine malai yake nuna cewa to aishi sayyidina Ali har annabi ya bar duniya bai taba yin wani kudi ba ma da za a ce ya fidda zakka gafo rabi'an na hudu hadhihi al-ayatu wannan aya laysa fiha madhu i'ta'iz zakata fi halir ruku' kwata kwata a cikin ayar babu wani yabo na bayar da zakka lokacin ruku' babu gabaɗayan ka kalli ayar ka kalli siyakin ayar da tafsirin da malamai suka yi mata babu wani bayani na yaban bayar da zakka a cikin ruku'u wa illa kana kullu insanin yumdahu in haka ne kuwa to ashe kowa ma za a iya yabansa idza dafa az-zakata wa huwa raki'un ba sai sayyidina Ali ba kenan yanzu ko yanzu wani shi ma in yazo yana ya bada zakka yana ruku'u shi ma ya shiga cikin ma'anar ayar kenan mafhum kenan wannan sai ya zamto kullu insanin kowane mutum ma kenan yumdahu za a iya yabansa idza dafa az-zakata idan ya bada zakka wa huwa raki'un in yana ruku'u wala sarat sunnatan da hakan ya zama sunna لأن الله مدها من يدفع الزكاة وهو راكع دومين الله يا يبو ان da suke bada zakka suna ruku'u da hakan ya zama sunna shi fatakunu sunnatu fi dab'i zakati da sai ya zama sunna a wajen bayar da zakka an yadfa ahal insanu shine mutun ya bayar da ita wa huwa raki'un yana ruku'u wa hadha lam yaqul bihi ahadun babu wani malamin kirki da ya faɗi haka na fata an gane babu wani wanda yace a ma'anar wannan aya shi tana magana akan falala da muhimmancin bayar da zakka a cikin ruku'u babu wanda ya faɗi haka khamisan abu na biyar zakara ko raddi na biyar zakara Allahu tabaraka wa ta'ala iqamatus sala Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci tsayi da sallah wa hiya ghairul ada tsayi da sallah ba shine bayar da ita ba li'anna iqamatus sala domin tsayi da sallah kama ya kulu Abdullahi bin Abbas kaman yanda turjumanul Qur'an Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa hiya an yu addiyaha abinda ake nufi da iqamus sala shine mutun ya bayar da ita kama addaha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaman yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ai alal kamal fi taharati cikin cikar tsarki fil ada'i wajen bayar da ita fil ruku wato cikawa wajen yin ruku'u fil sujudi yin cikakken sujada fil khushu'i samun cikakken khushu'i fil zikiri yin zikiri fil qira'ati a cikin karatu wa hadhihi hiya al iqamatu lis sala wannan shine tsayi da sallah dan haka aka ce ana nufin tsayi da sallah ba ana nufin kawai ka zo ka tada sallah ba kai sallah kawai a'a baya tsaye da sallah ya kunshi wato yin sallah cikin cikakkiyar alwala, yin sallah cikin cikakken ruku'u, cikakkiyar sujada da cikakken kushu'i, da ambaton Allah da karatun alqur'ani. Wannan in ka hada su gaba ɗaya su ake nufi da iqamis salah. Wa idza kana kadhalika fa ma sababu dhikrir ruku'. Idan wannan shine wato idza kana kadhalika, idan sallah tsaye da sallah shine haka, fa ma sababu dhikrir ruku'. To menene dalilin ambaton ruku'u ba'da dhikri iqamatis salah, bayan ambaton tsaye da sallah? Kun fahimta? Domin ayat ce ta innama waliyukum Allahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna salata. Wanda yuqimuna salata shine yake ce maka tsaye da sallah shine cikakkiyar alwala, cikakkiyar ruku'u, cikakkiyar sujada, yin karatun alqur'ani, zikiri. Wannan ka tattara su, su ake nufi da wayuqimuna salata. To idan wayannan sune wayuqimuna salata, to kuma Allah ta'ala a ƙarshen ayar sai ya ce wahum raki'un. Kun fahimta? La shakka, ko shakka babu, annal murada abin nufi ruku'un akhar, wani ruku'un, wata ma'anar ruku'u ce daban a wannan ayat, ba irin wancan ruku'un da sun kuyawa ba. Da haka da Allah ya ce wahum raki'un, ba alhalin suna ruku'u ba ne. In alhalin suna ruku'u ne, ya zama maimaici, domin Allah ta'ala ce wa yuqimuna salata, shi kuma iqamatus salati duk ya kunshi wannan, ya kunshi ruku'u, sujada, karatun alqur'ani, alwala, duk ya kunshi wannan. To idan duk wannan shi ake nufi da wa yuqimuna salata, to kuma daga ƙarshe sai Allah ya ce wa hum raki'un. To wannan wa hum raki'un yana da wata ma'ana daban, ba irin waccan ba. Kun fahimta ko? To shine sai yake cewa wa idza kana kadhalika fa ma sababu dhikrir ruku'. Idan haka al'amarin yake, to menene dalilin ambaton ruku'u ba'da dhikri iqamatis salati, bayan an ambaci tsaye da sallah? La shakka anna al murada ruku'un akhar, ko shakka babu wancan kalmar ruku'u ma'anarta daban. Al muradu huwa al khudu'u lillahi tabaraka wa ta'ala. Ma'anar ayar ma tana magana akan cewa wahum raki'una, ay wahum khadi'una lillah, suna masu yin wato kaskantar da kai ga Allah. Kenan sai ya zamto innama, kawai waliyukum Allahu wa rasuluhu, majibincinku, masoyinku shine Allah da manzansa, wallazina amanu, da waɗanda suka yi imani, allazina yuqimuna salata, waɗanda suka tsaye da sallah. Wanda kaman yanda Ibn Abbas ya fassara tsaye da sallah, yin cikakkiyar alwala, cikakkiyar ruku'u, cikakkiyar sujada, karatu, zikiri, wannan shine wayu qimuna salata, kaga sallah ta cika kenan. Sannan sai aka ce wayu utuna zakata, suna bada zakka, wahum raki'una, suna masu kaskantar da kai, ba suna masu ruku'u ba. Allah ya sa an gane, an fahimci wannan. Da haka almuradu huwa alkhudu'u lillahi tabaraka wa ta'ala. Kenan kaga gaba daya a ce wai Allah ta'ala ya ce wa hum raki'una, dan haka sayyidina Ali shine ya bada zakka yana ruku'u. Kalmar wa hum raki'una saboda suna ruku'u, ya bada zakka. To kaga ashe wa hum raki'una ba ma ruku'u yake nufi ba nan. Kalmar wa hum raki'una ba tana nufin ruku'u ba, tana nufin rusunawa da kaskantar da kai a gaban Allah. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, kaman yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa an Dawud alaihi salam, game da annabi Dawud alaihi salam, wa dhanna Dawud anna ma fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Allah ta'ala ce wa dhanna Dawud, sai annabi Dawud ya tabbatar anna ma fatannahu, lalle mun jarabce shi. Fastaghfara rabbahu, nan da nan ya nemi gafarar ubangijinsa. Wa kharra raki'an, sai ya fadi raki'an yana sujada. Wa anab, ya kuma koma zuwa ga Allah. Yanzu wa kharra raki'an, sujada ce ake faduwa ko kuma ruku'u? Na'am, to sujada ce ko? To yanzu kaga anan in ka ce ruku'u yana zuwa da ma'anar ruku'u ko da yaushe, to gashi Allah ya ce fastaghfara rabbahu, sai ya roki, ya nemi gafarar ubangijinsa. Wa kharra raki'an, ya fadi ya tafi ruku'u kenan. Wa kharra raki'an ma'anarsa ya fadi ya tafi sujada. Kaga ar-ruku'u anan shi kuma yazo da ma'anar as-sujudu. Wa anab, sannan ya koma zuwa ga Allah. Wa huwa qad kharra sajidan, domin ya fadi ne yayin sujada. Shi yasa kaga a cikin wuraren da ake sujada a cikin Al-Qur'ani, kaga an akwai nan gurin ko, wa kharra raki'an wa anab, za ka ga an yi maka alama ka tafi sujada. To kaga gashi an ce kuma raki'an, sannan kuma kai kanka an sunnanta ma an kazo gurin kai sujada, ashe kaga ba ruku'u ake nufi ba sujada. وهو قد خر ساجدا وانما سماه راكعا abinda yasa Allah ya ambace shi da raki'an lizulli dan kaskantar da kai wal khudu'u da risnawa lillahi tabaraka wa ta'ala ga Allah tabaraka wa ta'ala a halin da kuma mutun yake risnawa Allah shine a halin sujada mafhum wa kama qala Allah tabaraka wa ta'ala kuma kamar yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya fada wa idza qila lahumurka'u la yarka'un idan an ce da su su yi ruku'u kenan wa idza qila lahumurka'u la yarka'un ay ikhda'u in aka ce da su ku risna wastaslimu ku miƙa wuya li amri Allah tabaraka wa ta'ala ga al'amarin Allah tabaraka wa ta'ala ba sa risnawa ba kuma sa miƙa wuya ga al'amarin Allah shine ma'ana wa idza qila lahumurka'u ay wa idza qila lahumukhda'u in aka ce ku risna wastaslimu ku miƙa wuya لأمر الله تبارك وتعالى لا يركعون كنن لا يخضعون ولا يستسلمون لأمر الله تبارك وتعالى شنو معنى الركوع شي ما اcikin wannan suratul mursalat وكما قال ان ابراهيم وكذلك قال ان مريم عليه السلام هكا الله تعالى يا فدا غمدا نانا مريم yace ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in ya maryamu ya ke maryam uqunuti li rabbiki ki da'a ga ubangijinki wasjudi ki yi sujada warka'i ma'ar raki'in kenan ki yi ruku'u tare da masu ruku'u wasjudi ki yi sujada sannan ki yi ruku'u tare da masu ruku'u wanne yake fara yi kenan sai ta yi sujada sannan kuma ita dago ta yi ruku'u tare da masu ruku'u ko kuma ruku'u ake fara sannan a yi sujada wanne yake farawa ruku'u to sai Allah ya ce wasjudi ki yi sujada warka'i ma'ar raki'in ki kuma yi ruku'u tare da masu ruku'a shi ma nan ba ma'anar ruku'u ba ma'ana ki miƙa wuya tare da masu miƙawa an fahimta ko shine wasjudi warka'i ma'ar raki'in ai ikhda'i wakhsha'i li amrillah ma'anar sa shine ki risna ki kaskantar da kai ga al'amarin Allah ko umarnin Allah tabaraka wa ta'ala fa maryamu kanat munqati'atan lil ibadati kar ka manta da na maryam ta kasance ta yanke lokacin ta gaba ɗaya ta bayar da shi wajen yin ibada wa hiya mimman la tajibu 'alayha salatul jama'ati sannan ai tana daga cikin wanda ita sallar jam'i ba wajibi bane akan ta fa laysa maqsudullahi tabaraka wa ta'ala fi hadhihi al-aya dan haka abinda Allah yake nufi a wannan aya annal insana yustahabbu lahu ma'ana ba ma'anar ayar wato fa laysa maqsudullahi tabaraka wa ta'ala fi hadhihi al-aya Allah ba yana nufi bane a cikin wannan ayar annal insana cewa mutun yustahabbu lahu an so a gare shi an yadfa az-zakata ya bada zakka wa huwa raki'un yana ruku'u ba haka Allah yake nufi ba innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un sai suka hada wa yu'tuna az-zakata sannan wa hum raki'una sai suka ce sayyidina ali kenan yana ruku'u ya bada zakka sai ai kabbara wannan wata kabbara wata karama ce wanda wata girmamawa ga sayyidina ali ya bada zakka kuma a cikin sallah ina fata an gane to shine aka ce ba ma'anar ayar kenan ba wannan ko kadan ba haka aya take nufi ba sadisan na shida cikin raddin da aka yi musu game da fassara ayar can da suka yi da kuma jonata da wannan kissa ta ƙarya da suka yi mallai ya ce abu na shida sababu nuzulil aya to yanzu za a faɗa maka dalilin saukar hadhihi al-ayati wannan aya wannan aya ta innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un wannan aya me dalilin saukarta me sababu nuzul dinta lamma khanat annahu yanda al'amarin ya faru lamma khanat banu qainuqa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lokacin da yahudawan banu qainuqa suka ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka saba alƙawarin da yarjejeniyar da ke tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dhahabu ila ubadah ibn samit to sai suka dunguma suka tafi wajen sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ubadah ibn samit radiyallahu an kama akharaja dhalika ibn jarir fi tafsirih kaman yanda babban malamin tafsiri ibn jarir tabari ya fitar a cikin tafsirin sa wa araduhu an yakuna ma'ahum sai suka so shi ubadah ibn samit ya kasance tare da su fatarakahum wa adahum sai yayi watsi da su yake zam yake kasancewa tare da su yayi watsi da su wa'adahum kuma yayi adawa da su wa tawallallahu wa rasuluhu sai ya jikunci al'amarin Allah da manzansa sai ya kaunaci Allah da manzansa bai kaunaci wayancan yahudawan da suka so su hade tare da shi sai ya kiyarda fa anzalallahu jalla wa ala al'aya to shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya kaga su sun nemi ay alliance da su da Ubadah ibn Samit shi kuma sai ya ki ya zama tare da Allah da manzansa to shine sai Allah ya ce innama kawai ko kadai waliyukumullahu wa rasulu waliyunku shine Allah da manzansa walladhina amanu da waɗanda suka yi imani alladhina yuqimuna as-salata waɗanda suke tsaye da sallah wayutuna zakata suke bada zakka wa hum raki'una suna masu ruku kaji dalilin saukar ayar akan wa ta sauka ba akan sayyidina Ali bane ta sauka ne akan wa Ubadah ibn Samit sannan abun yana da alaka da bada zakka ko rashin bada zakka a kaji yahudawan banu qainuqa su suka zo suka nemi wato Ubadah ibn Samit ya kasance tare da su tunda can sun saba da manzon Allah sun ha'inci manzon Allah to a karkashin wannan abin da suka yi Ubadah ibn Samit ya kasance tare da su shi kuma yace atafau ba zai yi ba yayi adawa da su yayi watsi da tayin da suka yi masa yace yana tare da Allah da manzonsa to shine sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ay wal halu annahum khadi'una fi kulli shu'unihim lillahi tabaaraka wa ta'ala ma'ana halin kasancewar suna masu rusunawa cikin dukkan sha'anunsu ga Allah tabaraka wa ta'ala walidhalika qala Allah tabaraka wa ta'ala fi awwalil ayat dan haka ne ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata ko ya fada a farkon ayoyin wannan sura wato farkon ayoyin kafin azo kan ayar innama waliyukum Allah Allah yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya ba'd ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالى ce ya ku wadanda suka yi imani la tattakhidhu alyahud wa an-nasara awliya kada ku rike yahudu da nasara su zama masoyanku kar ku rike yahudu da nasara su zama to majibuntanku ba'dhum awliya ba'd su kam sashin su masoya sashi ne suna kaunar junan su tucan akan abin da ya hada su na kafirci wa man yatawallahum minkum duk wanda ya kaunace su a cikin ku yajibunci al'amarin yahudu da nasara a cikin ku ko musulmi fa innahu minhum musulunci ya hakura da shi ya ban musu fa innahu shi din da ya zama tare da su to yana cikin su inna allaha la yahdi alqauma adh-dhalimin allah baya shiryar da mutanen da suke azzalimai yani abdullahi bin ubay bin salul yana nufin wannan aya wato tana nufin Abdullah ibn Ubay ibn Salul li'annahu kana muwaliyan li bani Qainuqa domin shine wanda ya zamanto yana kaunar banu Qainuqa yana jibuntar al'amarin banu Qainuqa walamma hasalat al-khusumatu bainahum wa bainan nabiy sallallahu alaihi wasallam lokacin da husuma ta faru tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walahum sai ya kaunaci banu Qainuqa sama da kaunar da zai nuna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nasarahum kuma sai ya taimaki banu Qainuqa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa waqafa ma'ahum kuma ya tsaya a matsayin su tare da su wa dhahaba ila annabi sallallahu alaihi wasallam yashfa'u lahum yama tafi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman alfarmar annabi akan yi musu afuwa ya yafe musu amma Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu amma Ubadah dan Samit radiyallahu anhu arda fa innahu tabarra'a minhum shukan baran yayi da su wa tarakahum yayi watsi da su fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ya ayyuhalladhina amanu ya ku wadanda suka yi imani la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi alqauma adh-dhalimin wa yajibunci al'amrun su na'am Abdullahi ibn Ubay ibn Salul kaga wannan ayat akan sa ta sauka kenan akan sa take magana an gane ko thumma aqaba tabaaraka wa ta'ala bi dhikri sifatil mu'minina sannan sai Allah ya biyo bayan waccan aya da ambatan sifar mu'minai wa huwa Ubadah ibn Samit shine Ubadah dan Samit radiyallahu anhu wa man ittaba'ahu da wadanda suka bi shi yace inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un lallaikum waliyunku masoyinku shine Allah da manzansa da kuma masu imani waɗanda suke tsaye da sallah suna bada zakka alhalin suna masu kaskantar da kai ko suna masu rusunawa fa hadhihi alayatu kaga kenan wannan ayar nazalat fi ubadatu bin samit ta sauka ne akan ubadatu ko game da ubadatu bin samit ba game da sayyidina ali ba an fahimta ko yanzu kaga ayar ta sake fitowa kaga ashe ga dalilin da yasa aka saukar da ayar kuma ga ma wanda shine dalilin saukar ayar ba sayyidina ali bane kwata-kwata ma ba maganar sayyidina ali akai ba ba kuma shine dalilin saukar ayar ba sabi'an malai yace raddi na bakwai innahu yastati'u kullu ahadin an yaqula mithla hadha al-kalam sannan aka ce haka ne to ai kowa ma zai iya fadan irin wannan magana irin magana da su shi'a suka yi suka kirkiri kissa ƙarya suka ce akan wannan aka wato ga dalilin saukar ayar suka kuma kirkiri wannan kissa suka ce akan sayyidina ali ne saboda ya bawa wani zakka yana ruku'u to ai wannan maganar kowa ma zai iya fadata in dai mutum kawai ya tsalle ne yayi wata da'awa ai kowa ma zai iya yin da'awa ina fata an gane sai yake cewa fa yastati'u muhibbu muawiyata masu kaunar sayyidina muawiya su ma za su iya an ya kulu su ce nazalal fi muawiya in dai kawai da'awa ce kace a wannan ayar akan wane ta sauka to masu san sayyidina muawiya su ma za su iya ce a'a innama waliyukum Allahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'una akan muawiya ta sauka su ce shi ma ya bada zakka yana yin ruku'u wa an ya'tu bi hadithin makadhubin su ma su zo da hadisin ƙarya kama ata gairuhum bi hadithin makadhubin kaman yanda wasu suka zo da labarin ƙarya an aliyin suka jingina shi zuwa ga sayyidina ali thumma ya'ti muhibbu uthman sannan kuma masu kaunar sayyidina uthman su ma za su iya zuwa fa yaquluna su ce nazala fi uthman wannan aya ta sauka akan sayyidina uthman wa yatuna aidan bi hadithin makadhubin su ma har wa yau su zo da hadisin ƙarya su jingina shi zuwa ga sayyidina uthman cewa shine dalilin saukar aya kaga kenan abin ba wai kawai dan kana son mutun shikenan sai ka kare shi da ƙarya kuma kauna ma irin ta ƙarya ita ma ina fata an gane kamata yayi in wannan shine dalilin saukar wannan aya sayyidina ali ne ahlus sunnati sun fi kowa insafi da adalci baro baro su ai ba su da matsala ahlus sunna da sayyidina ali ballantana wata falala ta sauka a ƙarƙashin sa su boye ko su danne ina fata an gane da akan sayyidina ali ta sauka ahlus sunna ba za su boye ba za su ce wannan aya dalilin saukar sayyidina ali ne ga labarin ga abin da ya tabbata na saukar ainihin wato ko dalilin saukar aya amma gaskiyar al'amari aya ta sauka ne game da ubadatu bin samid ba sayyidina ali ba waccan kissa kawai sun kirkire ta dan ta yi daidai da san zuciyarsu su ce akan sayyidina ali ta sauka kuma ba haka bane taminan na takwas ala fardhi nuzuliha fi ali ma yadda cewa wannan aya ta sauka akan sayyidina ali law sallamna jadaliyan mu ma sallama irin sallamawar abokin musu kawai mu ce to shikenan mun ji inna ma waliyukum Allahu dinnan ta sauka akan sayyidina ali mu ma yadda akan haka fa inna halata dullu ala alkhilafa so suke dai su ce ai dalilin irin wannan ayoyin su ne suka nuna sayyidina ali shi yafi kowa cancanta zama khalifa to in ma mun yadda akan sayyidina ali ta sauka to fa inna ha ita dai wannan ayar la ta dullu ala alkhilafati ba ta nuni akan khalifanci ba da rasulullah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma kawai abinda tadullu take nuni ala annana yajibu an natawalla ali ibn abi talib abinda ayar ma take nufi shine wajibi ne akan mu mu kaunaci sayyidina ali ibn abi talib wa nahnu natawallahu radiyallahu anhu wa arda kuma da ba mu da matsala mu muna kaunar sayyidina ali radiyallahu anhu wa arda an gane ku in ma an kaddara cewa akan sa din ta sauka to mu sallama wa abokin musu mu ce akan sayyidina Ali ta sauka amma dai babu inda ta nuna cewa shine ya fi cancanta zama khalifa bayan manzo Allah babu tana magana akan wajibi ne a kaunaci sayyidina Ali kuma muna kaunarsa dama kafu tasian gaba ta tara al-ayatu ja'at bi lafzil jam'i ayar kuma ta zo da lafazin jam'i innama waliyukum kaga jami'i waliyukum Allahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un kaga tazo da lafazin jami'i wa aliyun wahid kuma gashi sayyidina ali shi kadai ne da shi akan sa ta sauka sai a samu tana magana da lamirin mutum daya wa nahnu mu wa in kunna naqulu ko da yake mu muna cewa innahu yumkinu a larabci zai iya yiwa an yi zukarar jam'u a ambaci jam'i wa yuradu bihil mufradu kuma ya zama mutum daya ake nufi wannan babu wani musu akan haka kuma wannan babu wani cin karo a cikin sa ana iya ambatan jam'i kuma ana nufin mutum daya illa annal asla sai dai asali annahu idza udlika aljam'u duk lokacin da aka yi jam'i urida bihil jam to ana nufin jam'in illa bi qarinatin sai an samu wata wani dalili wata alama wala qarinata huna kuma babu wata qarina wata alama da ta nuna cewa ainihin wato mutun daya ake nufi ana ashiran abu na goma kaga can da aka ce inna ma waliyukum Allah an ce ta sauka akan Ubadatu bin Samit da masu ra'ayi irin nasa kaga jam'i ya tabbata ina fata an gane ashiran na goma wa yaquluna fi qaulillahi tabaaraka wa ta'ala suna fadi game da fadin Allah tabaaraka wa ta'ala inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un lilhasri sun ce wai inna ma dama a larabci adatu hasirin ce inna ma suka ce ai lilhasri ta takaice iya inna ma akan sayyidina Ali kawai take magana fatabdul khilafatu a karkashin haka sai suka ce fatabdul khilafatu man sabaka kenan khalifancin wayanda suka gabaci sayyidina Ali duk ya rushe babu shi khalifancin sayyidina Abubakar bai cancanta ba Umar bai cancanta ba Uthman bai cancanta ba duk khalifancin su batacce ne ya anuna suna nufin Ababakrin wa Umara wa Uthmana suna nufin sayyidina Abubakar da Umar da Uthman wa nahnu awwalan abdalna to mu ma da farko ma karan farko abdalna an takuna hadhihi al-aya mu ma ba mu yadda mun ƙaryata mun kuma rushe wannan aya ta kasance nazalat fi aliyin ta sauka ne akan sayyidina Ali wannan mun rushe shi ba haka bane thumma law faradna sannan da ma mun farlanta mun yadda anna qawluhu fadin sa innama lil hasri da Allah ya ce innama adatu hasrin ta takaita kawai ko kadai wa hiya tubdilu khilafati abi bakr wa umar wa uthman mu ce eh mun yadda din ma innama lil hasri din ne kuma karkashin haka khalifancin sayyidina abubakar ya baci na umar ya baci na uthman ya baci fahiya aidan to ita dai wannan adatu hasrin din idza kana lil hasri in dai ta hasr ce ta takaitawa cewa kadai to tubdilu khilafatal hasan wal husayn wa ali ibn al husayn wa muhammad ibn al baqir wa ja'far wa ghayrihim to in haka ne to kuma ita wannan ayar ta rushe khalifancin al-Hasan ta rushe khalifancin al-Husayn ta rushe khalifancin Ali ibn al-Husayn ta rushe khalifancin Muhammad ibn al-Baqir ta rushe khalifancin Ja'far ibn al-Sadiq da sauransu na fata an gane sai ya zama to iya sayyidina Ali kadai ake magana da haka kenan khalifancin da yazo kafin sayyidina Ali bai dace ba an yi shi bisa kuskure to kuma khalifancin da yazo bayan sa shi ma an yi shi a bisa kuskure domin inna ma din lil hasr Allah ya sa kuna fahimtar abinda malamin yake so ya ba an gane ko eh karatu ne wannan wanda duk wanda aka tsasa da wayannan hujjojin wato kwacewar sa sai dai kawai ganshi yana tagumi kuma ga fanka ga AC kila ga kuma ruwa mai sanyi a kusa da shi amma kila ga mutun yana ta gumi ko eh to kaga da ya huta da mutun zai ji wayannan hujjojin ya ce ah ya fahimci daidai ya sallama ya mika wuya ai haka shi ake so kuma shine dalilin karatu dama an fahimta in mutun yana kan wata fahimta ta kuskure ya ji ga inda daidai take in gaskiyar yake ne ma sai ya koma ya rungume ta in kuma san zuciya ne to kaga sai kuma mutun ya shiga wasu yan kamakaman daban hadi ashara na 11 wato malam in ya tashi yin raddi baya yi da wasa kuma za ka ga dai in ya kawo za ka ji duk wata wani rikici da ke karkashin gurin an fitar da shi hadi ashara na 11 ya ce inna allaha subhanahu wa ta'ala la yusafu bi annahu mutawallin ala ibadi sannan ka san su sun ce kalmar wato maula tana nufin shugaba kun san mun yi ta tattauna ta a can baya ko din da cewa mun kawo maganar Ibn al-Athir babban masanin lugha ta Larabci ya ka kawo ma'anonin maula da yawa to amma su sukan dauki saboda man kuntu maulahu fa aliyun maula mun yi ta tattaunawa a can gabar ko to kalmar wannan maula din to ita ce ai a wannan ayar da innama waliyukum Allah akwai kalmar maula din anan to shine sai yake cewa Allah subhanahu wataala in ka dauki ma'anar da suke fassara kalmar maula cewa shugaba man kuntu maulahu fa aliyun maula ai sun ce wanda manzo Allah ya ce duk wanda ni shugaban sa ne to aliyu ma shugaban sa ne a karkashin haka shi ya fuda cancantar zama shugaba ko khalifa fiye da wanin sa to sai mu ce anan inna Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala la yusafu bi annahu mutawallin ala ibadi bala ba'a sufanta Allah da cewa shine shugaban bayin sa ina fata an gane ai annahu amirun alaihim ba'a cewa shine sarkin su shine shugaban su bal huwa khaliquhum a'a sai dai ka ce mahaliccin su wa raziquhum mai azurta su wa rabbuhum mai renan su wa malikuhum mamallakin su fa kaifa yakunu ma'anar aya to ya ma'anar aya za ta kasance in ka ce innama waliyukumullahu kalmar maula tana nufin shugaba to kenan kawai shugaban ku shine Allah shi ko Allah ba a sufanta shi da shugaban bayinsa sai dai mahaliccin bayinsa mai azurta su mai jubuntar al'amarin su sannan kuma ainihin wato mai mallakar su wa kaza haka ma la yuqalu zalika ba za a jingi ba za a faɗi haka ba an rasulullah game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal huwa ajallu min zalika ai shi manzon Allah ya fi karfin ka ce shugaban bayi ne ko shugaban ainihin wato mabiyansa ne ina fata an gane kaga kenan baka da wata fassara da tafi dacewa da wannan aya sai fassarar da manyan malamai suka yi wannan aya shine zaka ji ma'anar ta fito ba tare da wata kura ba mafhum Allah ya ba sa mu dace al-mabhathur rabi' to mun tattauna game da mabhathus salis kuma insha Allah na san shi ma duk abin da ke ciki ya fito al-mabhathur rabi' sai kuma mabhathi na hudu hadithul manzila akwai kuma wani hadisin shi ma da suka makale da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayyidina ali ala tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa shi sa ake kira shi da hadithul manzila hadisun matsayi zamu ji me yake nufi da hadisun matsayi kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam fi gazwati tabuk yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin tabuka wa lam ya'dhal li ahadin manzon Allah bai bawa wani izini ba an ya takhallafa anhu ya kifuta wannan yaki wa ma takhallafa fil madinati babu wa'anda basu fita yakin tabuka ba suna cikin garin madina illa sittatu asnafin sai nau'o'i guda shida sai rukunin mutane ko rukunin azuzuwa guda shida as-sinful awwal ajin farko wa'anda aka fita yakin tabuka basu je ba alladhina amarahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam bil julusi wanda manzon Allah ya umarce su su zauna yace su kar su fita su zauna kaji daya as-sinfu thani aji na biyu al-ma'dhuruna masu hanzari min al-marda daga marasa lafiya wa kibaris sinni da tsofaffi masu shekaru wal mu'aqina da waɗanda suke da wato tawaya handicaps an gane ko kamar guragu da ire-iren su wal ummi da makafi wal fuqara da talakawa wa man shabahum da wanda yake kama da su to su ne rukuni na biyu wanda su ma wayannan basu je yakin tabuka ba yaki ne mai nisa wani za ka ga ba shi da abun hawa ba shi da guzurin da zai je yakin da haka fuqara kenan to wayannan su ma suna cikin wanda aka yi musu hanzarin su zauna as-sinfu thalis sai rukuni na uku aji na uku an-nisa'u mata su ma an je yakin tabuka babu su as-sinfu rabi' sai sinfi na hudu wato aji na hudu al-mukhallafuna al-asuna alladhina asaw amra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa to ar-rabi wal adfal ko as-sinfu rabi wato aji na hudu al-adfalu kananan yara as-sinfu al-khamis wato rukuni ko aji na biyar al-mukhallafuna sune wa'anda suka kifuta yaki al-asuna masu sabo alladhina asaw amra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace su fita suka kifuta fatakhallafu anhu suka kifuta yaki tare da shi fi hadhihi al-gazwa a wannan yaki na tabuka wahum su ko waɗannan su ne ka'ab bin malik wa murarat bin ar-rabi' al-amri wa hilalu bin umayya wa sab'atun akharun kaga su goma kenan waɗannan su ne waɗanda babu wani dalili ba sa cikin waɗanda aka yi musu hanzarin su zauna
sannan kuma basu fita yakin ba saboda wasu dalilai wanda ainihin wato akwai dogon hadisi na Ka'ab bin Malik wanda an sha karanta shi ko wanda aka ji dalilin rashin fita ba su da dalili har Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fushi da su yace a daina musu magana har tsawon kwana 50 har sai da Allah ta'ala ya saukar da aya cikin suratu Tauba wa alal ladina wa alal thalathati alladina khulifu hatta idha daqat alaihim al-ardu bima rahabat har zuwa karshen aya sannan sai aka karbu tuban su shikenan As-sinfu sadis sai sinfi na shida cikin wayanda suka basu je yakin Tabuka ba to su kuma sune ainihin wato al-munafiqun munafikai ina fata an gane munafikai su ma basu fita yaki ba hadhihi sittatu asnafin faqat waɗannan sune sinfi ajujuwa guda wato azuzuwa guda shida wayanda an je yakin Tabuka babu su wa kana aliyun radiyallahu anhu min as-sinfil awwal to a wannan yakin ko a wannan tafiyar sayyidina Ali radiyallahu anhu yana daga cikin ajin farko wanne ne ajin farko alladhina amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bil julusi sune wanda umarnin manzon Allah suka zauna ba su fita yakin ba an gane ko wa hum alladhina amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil julusi fil madina sune wayanda manzon Allah ya umarce su da su zauna a Madina fatakallama almunafiqun to sai kuma munafikai suka dinga cece kuce ba su fita yakin ba kuma ganin irin su ga sayyidina Ali shi ma bai fita sai suka fara surutai suka fara maganganu wa qalu suka ce innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ai annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma taraka aliyan fil madinati ya bar sayyidina Ali ne kawai a Madina li amrin fi nafsihi saboda ko wani abu a ran manzon Allah a zuciyar manzon Allah ya'ani suna nufin bugudan li aliyin manzon Allah yayi fushi da Ali baya san Ali ne shi yasa dukkan ga wanda yake so ya tattara su ya fita da su yaki yace Ali ya zauna munafikai ke an fahimta suka ce ai manzon Allah akwai wani abu a zuciyarsa shi yasa ya zauna da sayyidina Ali akwai fushi bugudan akwai kiyayya aw istithqalan ko wani kunci ko damuwa a zuciyar annabi game da sayyidina Ali ka koma cikin mukhtasaru tariki ibnu asakir mujalladi na 17 shafi na 347 za ka ga wannan فبلغ علي رضي الله عنه هذا الكلام wannan surutai da munafikai suke yi sai ya isa kunnan sayyidina Ali radiyallahu anhu fatabi annabi sallallahu alaihi wasallam to ba amma annabi bai mai nisa ba suka fara wannan cewa ai an bashi saboda kaza annabi yanzu baya yi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana fushi da shi to yana jin haka sai ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam huwa kharijun min almadina lokacin manzo Allah har ya ma fita daga garin Madina wa fi riwayatin aw wata riwaya annahu yabki aka ce ya ba annabi ma yana kuka ridwanullahi ta'ala alai Allah ya kara masa yadda kaman yanda wannan ruwaya ita ma ka koma cikin muktasar tarikh ibnu asakir mujalladi na 17 shafi na 345 yaba annabi sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya yana kuka fa qala ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah atukhallifuni fin nisa'i was-sibya yanzu ya ma'aikin Allah ka jinkirta da ni ka ce in zauna kar in fita yaki ka banni tare da mata da kananan yara fadayyaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khatirahu to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwantar masa da hankali ya gyara masa tunanin sa wannan tunanin da ya ji daga munafikai suna surutan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gyara masa tunanin ya kwantar masa da hankali wa qala to anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala tarda yanzu aliyu ba za ka so ba za ka yadda ba an takuna minni bi manzilati haruna min musa ka zamar mun kaman matsayin haruna da annabi musa illa annahu la nabiyya ba'di sai dai fa babu annabi bayana ma'ana ba ka zaman mun kamar annabi haruna ga musa a annabta ba a'a ba za ka so ka zama kana matsayina annabi musa ya tafi ya kalifantar da haruna a cikin mutane ba za ka so ka zama ka zama mamayina ba kaman yanda annabi haruna ya zama mamayin musa bayan annabi musa ya tafi shine ma'ana ala tarda yanzu ba za ka yadda ba an takuna minni ka zama mun bi manzilati haruna kaman matsayin annabi haruna min musa daga annabi musa illa annahu la nabiyya ba'di sai dai ka sani babu annabi bayana wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito cikin kitabu fada'il as-sahaba babu manaqib ali hadisi mai lamba ta 3706 haka sahihu muslim kitabu fada'il as-sahaba babu min fada'il ali shima hadisi na 2404 duna an tuzkara tafasilul qissa indahuma sai dai duk gaba ɗayan su ba a ambace qissar daki daki ba a cikin su an dai kawo wannan qalu to anan ne su kuma shi'a sai suka ce qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ala tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa yanzu ba za ka yadda ka zama mun matsayin annabi haruna a wajen musa annabi musa ba dalilun sai suka ce wannan dalili ne ala anna aliyan dake nuna cewa sayyidina ali radiyallahu anhu huwa al-khalifatu ba'da rasulillah kaji abin da suke so su kama ko suka ce wannan yana nuna cewa sayyidina ali shine khalifa bayan manzon Allah bayan manzon Allah ya bar duniya to khalifan sa sayyidina ali ne la'anna haruna huwa al-khalifatu ba'da musa domin annabi haruna shine ya zama khalifa shine ya zama khalifa ba'da musa bayan annabi musa lamma kharaja limiqati rabbih lokacin da ainihin wato kharaja ya fita limiqati rabbih dan ganawa da ubangijinsa a wani wuri da suka yi wa'adin ainihin ya hadu da shi a can fa aliyun huwa al-khalifatu ba'da rasulillah sallallahu alaihi wasallam suka ce a karkashin haka aliyu shine khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to malamin yake cewa wannan kaga ita ce shine hadithin da ake kira hadithul manzila ala tardawna an takuna minni bi manzilati haruna min musa to shine hadithul manzila to shine suka ce wannan yana nuna cewa sayyidina ali radiyallahu anhu shine khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kamar yanda malam ya saba cewa wannan magana ba haka take ba to kuma sai ya warware ta kamar yanda ya saba warware dukkan wani kulli da aka samu ko rashin ainihin daidai da aka samu to da haka shi ma zai dauki gaba gaba gata nan wajen gaba wajen guda 5 6 wajen gabobi har guda 6 zai warware wannan shubhar ina jin akan wannan za mu tsaya wa hadha batilun min wujuhin wato wannan magana ta su ba daidai bane ƙarya ce kuma ta fuskoki da dama to insha Allah sai mu tashi kan wannan fuskokin mu jiya akai kuma ya gaskiyar hadithin ya menene ma'anar hadithin insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika